الهدي يومنا 26 ga watan Ramadan ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da yau 15 ne ga watan 3 miladiya 2025 yau kamar da na faɗa lahadi 26 cikin ikon Allah kamar da muka fara azumi sai gashi kuma ana maganan azumi yana shirin karewa kamar yadda ake ta lissafi azumi sarafana kaza azumi sarafana kaza har aka zo aka fara yanzu ana maganan kuma azumi sarafana kaza ya kare dama haka rayuwa take a kullum dan adam darasin da ya kamata mun daga dauka cikin irin wannan abin da ke faruwa na karewan shekaru ko na karewan dan so wani abu da aka sa masa lokaci to kullun dan adam ya dinga sanin rayuwar shi ne ke karewa wannan shine babban darasin da kullun dan adam ya kamata ya dauka Allah subhanahu wataala ya ba mu hankali ne dan mu yi aiki da shi shi yasa yake cewa dan gajar dan adam ta inna hadina fis sabila imma shakiran wa imma kafura yace mun shirye da dan adam mun nuna masa hanya da zai bi imma ya zama shakiran ya godiya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar masa da'a da bauta mishi wa imma kafura imma ya zanto mai butulcewa Allah mai kafircewa Allah subhanahu wataala Allah da ya ba wa dan adam hankali dan ya aiki da shi yasa ce wa halina hun najidai dan adam mun shirye da shi hanyoyi guda biyu ya zabi wanda yake so ko mai kyau ko mara kyau to Allah ya ba mu hankali kullun dan mu dinga aiki da shi shi yasa mu dinga daukan darasi a cikin abin da ya shafi lokaci lokaci abu ne mai tsadan gaske saboda tsadan da lokaci ke da shi yasa Allah ma yake rantsuwa da shi Allah subhanahu wataala da ya rantsuwa da lokaci ba dan wani abu bane illa sai saboda tsadan da lokaci ke da shi ko babu abin da Allah ya ta rantsuwa da shi a Qur'ani kamar lokaci wat sun kace musu aina Allah rantsa da lokaci sai sai maka wal asri shine wuri na karshe da Allah ya rantsuwa da lokaci amma tun kafin wal asri Allah ya yi ta rantsuwa da lokaci a wurare da dama hatta rayuwar annabi alaihi salatu wassalam wannan lokacin sai da Allah ya rantsa da shi yace la'amruka innahum lafi sakatihim ya'mahun la'amruka ina rantsuwa da rayuwanka to kaga a rayuwar nashi a cikin shekara 63 ne sannan Allah ya rantsa da lokaci a wurare da dama da yace wallahi idza yatasha al-lailu menene lokaci ne wan nahari idza tajalla yini shi ma lokaci ne da yace wadduha Allah na rantsuwa da lokacin sallan walaha shi ma lokaci ne wallahi idza saja shi ma lokaci ne wash-shamsu wadduhaha wal-qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wallahi idza yatashaha duk waɗannan lokuta ne to Allah ya rantsa da lokaci a wurare da dama cikin Al-Qur'ani mai girma a ƙarshe sai ce wal asr Allah ya ci na rantsa da zamani sai ce innal insana lafi khusrin tabbas dan adam yana cikin hasara dan adam gaba ɗaya shi a cikin hasara yake in ji wanda ya halice shi wanda shi ya san labari shi yake bada labarin dan adam yasa ya ce wa ra'ayunabbiuka mislu khabir babu mai baka labari inna al-irna al-khabir wanda shine Allah subhanahu wataala to Allah da ya rantsuwa da lokaci da ya ci rantsa da zamani gaba ɗaya shi awa 24 kowane sakan ɗaya Allah ya rantsa da shi cikin awa 24 gaba ɗaya to dalilin wannan rantsuwan sai ce innal insana lafi khusri dan adam yana cikin hasara Allah bai cire kowa ba da maza da mata da samari da tsofaffi da kowa da kowa da bakaƙe da farare da jajaye da bulu kowa Allah ya rantsa da cewa yana cikin hasara to sai ce illal ladhina amanu wa amilus salihat kada waɗanda ba sa shiga cikin wannan hasarar su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari abinda zai sa ka fita daga cikin hasaran da Allah ba da labari ya zamo ka yi imani da Allah imani na gaskiya kuma wa amilus salihat ka yi aiki na gari imani da rukunan sannan guda shida sai mutum ya yarda da su gaba daya daga ciki akwai imani da kaddara wanda kusan galibin mutane anan suke faduwa a rukunan imani guda shida sai ka samu mutum yayi jada guda biyar amma ɗaya na bashi wahalan yadda shine imani da Allah subhanahu wataala imani da mala'iku imani da annabawa imani da littattafai imani da ranar lahira sai ka samu guda biyar ɗin kowa yayi imani da shi amma wajen imani da kaddara anan ake faduwa mutum bai yadda cewa Allah shi ke tsara al'amura ba yanda ya tsara kuma haka za a yi ba wanda zai hana wannan abin faruwa surutun mai surutu ba zai hana abin ya faru ba ƙorafi mai ƙorafi ba zai hana abin ya faru ba yasa idan Allah ya tashi zai yi wani abu ba kai saka ce za ka dakatar da wannan abin ba in Allah kuma ya kawo abu dole a karɓe shi a haka saboda shi ne mai lokaci yasa Bahaushe ya ce Allah shi ne zamani abinda Bahaushe ke nufi babu wanda ke da zamani sai Allah Allah shi kaɗai ne mai zamani kuma shi ke jujjuya zamani shi ne mudabbirul zaman mudabbirul azman to ya ishi mutum imani da kaddara halittan kama kaddara wani Allah ne kaddara halittan mutum to yanda ya kaddara halittan ka kuma kai kaddara duk abin da ke faruwa a duniya duk abin da ya zo maka mai kyau ko mara kyau ka karɓe shi haka Allah ya shirya kuma Allah yana da wata hikima da ya tsara a cikin wannan abu to lokacin da ka sallama mishi to sai ka zauna lafiya da Allah subhanahu wataala ka zauna lafiya kuma da abokan halitta Allah ce wata wasau bil haqqi wa tawasau bis sabri shine a dinga samun wasiya da gaskiya wasiya da gaskiya shine a dinga gaya wa juna gaskiya kar ka zamto mai ainihin fuska biyu a cikin mutane saboda annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ta ashaddu shiradul khalqi inda Allahi dhul wajhayn mafiya sharrin halittan Allah halittan mutane cikin wurin Allah a cikin mutane wanda yake kuwa sharri a wurin Allah subhanahu wataala sai ta shine wanda yake da fuska guda biyu alladhi ya'ti haula bi wajhihi wa haula bi wajhihi yazo wannan da wannan fuska yaje wannan da wannan fuska yazo yuma dariya kuma a zuciya ƙarya yake shi da zuwa jahanni kenan wanda shi a kullun in yana wuri to sai haddasa fitina a unguwa ne a ma'aikata ne a kasuwa ne a makaranta ne a masallaci ne zuwa jahanni har yanzu to mutane sun gane shi ma suna labarin shi to wannan ya zama ashaddu shiradul khalq inda Allah Allah ya tsare to wa tawasau bil haqqi wasiya da gaskiya gaskiyar nan kuma kowa ta shafa ta shafi shugabanni ne ta shafi masu kuɗi ne ta shafi malamai ne ta shafi masu wa'azi ne ta shafi ɗalibai ta shafi ƴan kasuwa ta shafi jami'an tsaro ta shafi kowa dole a samu at-tawasi bil haqq da wannan sahabbai suka rayu da wannan kuma suka samu yardan Allah subhanahu wataala shi sa su sahabbai suka kai wani matakin da ba sa shakkan akan gaskiya su ga waye ko waye shi sa sayyidina Abdullahi dan Mas'ud Allah kara masa yadda kamar da ya tabbata a lokacin sayyidina Uthman dan Affan yana khalifa musulmai yana shugaban duniya gaba ɗaya kaf da yazo aikin hajji sai abun da yake kuskure ne a fahimta Abdullahi dan Mas'ud saboda ba haka annabi ba ba haka Abubakar yayi ba ba haka Umar yayi ba Abdullahi dan Mas'ud sai da yayi masa raddi a filin Mina a zaman Mina to shine at-tawasi bil haqq shi yasa sayyidina Abubakar lokacin da aka bashi khalifanci da ya hukan minbari sai ya ce wa ainihin mutane wallitu alaikum wa lasu bi khairikum an shugabatar da ni akan ku ni ne shugaban musulmai ba fadan na fi ku alkhairi bane ba duk yana fadan wannan ababin tawazu'u ne wannan masajin Abubakar As-Siddiq ya fi kowa alkhairi cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a zahiri abin da ya bayyana mana abin da ya buya a wurin Allah kuma Allah shi ba ko kashi sani amma duk da haka sai yake kankan da kanshi yace ba na fi ku bane ba aka sa ni na zama shugaban musulmai yace to inda ne daidai yace ku karfafe ni inda ne kuskure ku dawo da ni koda da takobi ne to at-tawasi bil haqqi kenan wasici da gaskiya wa tawasu bis sabri da kuma wasici da hakuri dole ba zanto masu hakuri da juna ba zanto masu hakuri da rayuwa saboda idan kai hakuri rayuwan gaba daya ga kwana na wuce in za a yanka ka baka san adadin waɗanda suka mutu a cikin shekarar nan ba cikin shekara ɗaya kawai da wanda ka ji labari da wanda ka karanta da wanda ka gani da wanda ka sani da wanda baka sani ba kai ta jin labari wane ya rasu to in kai hakuri rayuwar gaba ɗaya za ta zama tarihi haka annabi ya kalli sahabbai alaihi salatu wassalam yace babu wanda shekara 100 zai dawo ta same shi yana raye da ga sahabbai wannan abu kuma shine abin da ya faru akhiru sahabati mautan sahabin karshe da ya rasu ya rasu ne bayan shekara 100 da barin annabi duniya shine na karshe ya zama duk duniya shi kadai ne sahabin da ya rage har shi da kanshi yana fada yace zo a duniyar nan babu wani wanda ya taba gani annabi in ba ni ba duk wanda ya taba gani annabi ya rasu to yanzu haka zaka iya cewa wannan masallacin da muke da makarin nan gaba ɗaya da muke ci da ma Najeriya nan nan da shekara 100 babu kowa Allah saki sababbin mutane duk shekara 100 mutane sababbi ake saki wa wannan yana nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa idan ka gane wannan to shi zaka zauna ma kana wahalar da kanka to dole a samu wannan hakuri wajen bin Allah shine mataki na farko yiwa Allah da'a sai an yi hakuri hakuri wurin barin abin da Allah ya hana shi ma sai an yi hakuri sannan sai a samu hakuri kuma dangane da al'amura na rayuwa musibin rayuwa domin idan baka yi hakuri ba a wannan zamanin ka saba wa Allah shi fi komai sauki abin da zai hana ka shine sai ka yi hakuri kuma ga yanda abubuwa suke ƙara lalacewa ga ƙarshen zamani fitintinu da yau daban na gobe daban fitintinu ta ko'ina akwai abin da idan yana faruwa kai da ka gani ka san wannan ƙarshen zamani ne hatta a cikin harkokin addini in ka ga wasu abubuwa da ake kace lallai abin da annabi ke fara duk gashi muna gani in dai kana karanta hadisan annabi alaihi salatu wassalam za ka ta ganin abubuwan suna faruwa to dan adam idan ya tsinci kansa irin wannan shine ya hakuri sai ya samu shiga cikin hadisin da annabi ke bada labari alaihi salatu wassalam yace za a yi zamanin da kai riko da addini wahalan da yake da shi gwanda kai riko da garwashin wuta gwanda kai riko da garwashin wuta in ko za ka yi riko da addini kace yanda aka karanta haka za a yi to ba za ka taba zama lafiya da kowa ba kisa a wannan zamanin da muke ciki da ke cike da hayaniya da son zuciya kullun sai nake cewa akwai waɗansu malamai da su suka yi sa'a shine irin Malam Jafar da Albanin Zaria da Allah ya dauke su duk basu ga wannan abin da ake ba wannan iskancin da ake a Najeriya Allah na son su ne yasa ma basu gani ba dan da hay sun bata da kowa ƙarshen ta su ma su zama irin Malam Idris dutsen tashi wannan shine rayuwar da muke ci son zuciya da kin gaskiya to sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam ya ce kai riko da garwashin wuta ya fi ma sauki akan kai riko da addini saboda wahalan da zaka shi to shi saurin bin Allah a zamanin fitina yana da wahalan gaske ga kuma masu zabarin imani in kana so kai kudi sai ka sa kwashon da abinda ake mentality da aka sa wa mutane kenan in dai zaka bi Allah fa sau da kafa to kai kam ba za ka samu abinda ake samu ba to ƙarshen ta a samu kuma sai a mutu shikenan Allah cikin alasan dan tata Alhaji Aminu dan tata Allah ya bashi kuɗi ya bashi tsawon rai shekara kusan 100 yana rai amma duk da haka kuma yau babu shi ina tunawa idan na ga alasan dan tata lokacin da ya tsufa tafiya ma da kyar magana muryan kasa kasa lokaci sai an rike shi sai ina tuna shekaru kaman 30 baya da wayon mu da komai a Kano na san shi lokacin da yake da karfin gaske in yazo taro ana Aminu Dugo kowa na son gani shi na sha ganin shi a taruka a Kano misali to sai gashi yanzu tafiya ma sai an rike shi tsufa ya ci mishi shi da kanshi yace baya jin dadin duniyar nan gaba ɗaya kaf ba abin da yake mishi dadi shi da kanshi ya fada ana hira da shi yace shi bai san ma me yasa har yanzu bai rasu ba yace ba shi da aboki duk abokan shi sun rasu yanzu shi kadai ne ba shi da aboki shi so yake ma ya rasu saboda yace rayuwar gaba ɗaya ba dadi baya jin dadin abinci baya jin dadin wata babbar mota baya jin dadin AC baya jin dadin komai shi dai kawai gashi nan to rayuwar kenan لكل شيء اذا ما تم نقصان duk abin da ya cika to zai rabu haka Allah ya halicci duniya idan ka cika ka cika sai kuma ka fara rabuwa za ka lokacin da komai baya ma dadi idan kana hira da yan shekaru 80 90 za ka fahimci haka za su ga maka ga yanda rayuwa take to ai hakuri abi Allah sau da kafa ai hakuri abar abin da Allah baya so subhanahu wataala sannan kuma hakuri da musibin rayuwa Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya jarrabe ka da karayen arziki ya jarrabe ka da wannan matsalar ya jarrabe ka da munafukai ya jarrabe ka da makwabta marasa dadin zama duk wannan jarrabawa ne akwai wani shi matsalar shi ma makwabtan shi ne wani matsalar shi cikin gidansu ne wani matsalar shi ma ƴan uwan shi ne wani matsalar shi abokan kasuwancin shi wani abokan aiki a office wani a makaranta wani a gari kowa da irin jarrabawan da Allah zai mishi to kowanne daga cike same ka jarrabawa ce ta mutane ko jarrabawa ce ta lafiyar jiki ko ta tattalin arziki gaba ɗaya su jarrabawa ce at-tawasau bis sabri in akai hakuri kuma zai zo ya wuce duk yanda Allah ya jarrabe ka to jarrabawan yana da limit akwai limitation da sai ka zo kana bada labari da fa abu kaza ya faru shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai dangane da wannan rayuwar sayyidina Abu Huraira Allah kara masa yarda ta annabi ya karantar da shi da rayuwa take a aikace da yanda kyalkyalin duniya yake ya nuna masa summa summa wannan na kaya ragga injin sakoto yace kaga wannan tsumbin yace ya gani sannan kuma ga wani wuri ko misali abinci ne wanda ya lalace ga wasu nan kasassuwa yana masa wani ri kango ne kufai to sai annabi yace Abu Hurairah kaga wannan shine rayuwa kaga wannan tsumbin da kake gani wani ne ɗinka ya saka lokacin yana rai yana ji da wannan kayan da ya sa na halal ne ko na haramun ne ya dai sa an gama amma yana nan a rubuce kun gane ma'anar maganar ta kowace hanya ya samu kayan ya saka yanzu shi ya bar duniya kayan gashi ya zama tsumma ne a bola ko goge ma abu mai kyau ba za a yi da shi ba to ta kowace hanya ya samu kayan kuma abun da yana nan su mala'iku ne sun rubuta ba ruwansu sai ce to kaga wannan kangon da ka gani da gida ne kawo ta can gida wani ne ya zauna a ciki yana jin daɗi yana takama ya gina babban gida yau gashi gidan ya zama kango ya zama tarihi to ta kowace hanya gina gidan kuma su da mala'iku suna nan sun rubuta ba ruwansu yanzu gidan ya zama kango ya lalace a soke wannan abu yana nan a rubuce kuma sai an yi bayani sai ce kaga kasusuwan nan da aka zubar nama ne da suka yi ta ci ana morewa a lokaci ana jin daɗi to an gama cin nama an ci daɗin an yi komai an gama ci ya lalace kuma an fitar da shi to ta kowace hanya kuma aka ci abin da yana nan a rubuce a wurin Allah subhanahu wataala yace to wannan ita ce rayuwa an bashi iya 'yan shekaru ya gama kuma ya tafi Abu Hurairah ya fashe da kuga. Sai da tsabar tsori can yanda ya ga rayuwa a aikace Annabi ya nuna mishi alaihi salatu wassalam. Sai sa wani daga cikin sahabbai Abu Barzah al-Aslami Nadra ibn Ubayd al-Aslami yace Annabi ya gaya mana alaihi salatu wassalam a cikin hadisi wanda malamai da dama sun fitar da hadisin ciki akwai Imam Tirmizi yace hadisin hasanun sahihun Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisin ababe guda hudu Annabi faɗa masu ban tsoro yace kowane mutum da malami da dalibi da mai kuɗi da talaka da sarki da bafaji da gwamna da protocols duk kowa da kowa da masinja da director office da farmsec kowane irin mukami ka rike da manomi da dan kasuwa da dan kauye da dan birni yace dan adam kawai inda kai dan Annabi Adamu ne ka shiga cikin hadisi sai ce to la tazulu qabr qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in yace dan adam wannan digadigan da yake takawa yana tafiya akan su sauran tashin kiyama akwai inda za a ja tsaye da shi taku ɗaya ba zai ƙara ba sai ya amsa tambaya guda hudu in ya amsa guda hudu a ce wuce in bai amsa ba a ce koma ka san da ka zo wuri an ce koma ka san ka samu matsala sai ce to na farko an umrihi fi ma afnahu sai an tambaye shi rayuwar shi gaba ɗaya kaf ta yaya ƙarar da ita idan Allah baka shekaru 30 40 50 60 70 80 har lokacin da zai zanto kana da hankalinka ko da ka shekara 100 matukar ba hankalinka bane ya ka samu rikicin tsufa ana nan ana lissafin wannan shekaru daga lokacin da ka samu rikicin tsufa ne to sai a daina kuma rubuta ma alƙalami dan babu alƙalami akan wanda ba shi da hankali rashin hankali na hauka ne ko kuma na shekaru wanda shi ba hauka bane amma memory ta samu matsala kaga na ga wacce ta samu matsala duk minti 30 za ta ce an kira sallah tana gama sallar sai ta ce an kira sallah kuma nace ai ta wannan ta godewa Allah ba memory ta na son sallah ne to Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye mutum an umrihi dangane da rayuwar shi duk wannan bankauran da ake kaf da neman suna da neman daukaka da neman shugabanci da neman shuhura neman duniya duk sai an yi bayani an umrihi wannan rayuwar Annabi ce fi ma afnahu yaya mutum ya karar da ita to akwai wata ruwaya ta Imam Tabarani cikin Mujammal Awsat haka Imam Bazzar shi ma ya fidda ita wanda Imam Al-Albani cikin silsilar sahiha yace ruwaya ce ingantacciya Annabi ce wa an shababihi dangane da samartakan mutum nan ma sai an tambaye mutu tun daga ƙuruciya har zuwa shekaru 40 sai an yi bayani saboda lokacin da mutum ke cikin ƙarfi to hadisin Tirmizi bai kawo wannan ba sai ce wa an ilmihi fi ma fa'ala fihi shi ilimin da Allah ya bashi Allah zai tambaye shi me kai da wannan ilimi shi Allah fa yana tambaya ba dan bai sani bane ba a dan ya kafa maka hujja ne kai da kanka ka tabbatar da kai mai laifi ne ilimin da kane ba na addini mai kai da shi ya Allah ai nayi kaza 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 na yada addinin ka Allah ce kariya kake duk abin da kai kai ne dan a fada kuma an fada shine ladan naka Annabi ta haka za a zo da malami wanda an san shi a duniya a tambaye shi me kai da iliminka yace ai ya Allah nayi ta da'awa nayi ta wa'azi nayi ta kaza Allah yace kariya kake kai ne dan neman suna dan neman daukaka dan a sani dan a samu connection duka kuma an samu sai Annabi yace sai a jefa shi a wuta wannan Annabi ke bada wannan labarin wa man tuqa an hawa in huwa illa wahayi yuha alaihi salatu wassalam yace haka za a zo da wanda ya yaki a wurin jihadi ya samu shahada Annabi ta tambaye shi jihadin nan da kaje kai yace ayya Allah na yi ne li takuna kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta daukaka musulunci ya ci gaba Allah ya ce kariya kake kai ne dan a ce ma sadauki jarumi goni kafi kowa iya yaki kai kuma an fada ladan kenan baka da komai a wurina. Yace haka za a zo da mai kudi. Yace ya Allah na ciyar da miskini na taimaka nayi kaza na gina masallaci nayi wane ne duka yayi bayanin abubuwan da in ya gama Allah ce ƙarya kake kai ne dan a ce wani akwai alheri ai ta wasa ka ai ta postin dinka ai ta labari abinda kake so kenan dama kai trending to kai kuma an fada an yaba a duniya amma Allah bai yaba ba ce ku jefa shi a wuta to wannan hadisan kalubale akan duk mai hankali amma fa zikir fa inna zikra tanfa'u almu'mini shi tunatarwa kadai mummune take amfana yasa Allah da kanshi ya takaita abu to Allah subhanahu wataala zai tambaye mutum dangane da ilimin shi abu na uku wa an malihi dukiyar da Allah ya bashi duk tambayar da Allah yake mutum tambaya guda ɗaya ne in an zo wajen kuɗi ne ake mutum tambaya guda biyu min aynak tasabahu wa fima anfaqahu ta ina ka samu in ka tsallake wannan sai aje tambaya na biyu a ce kuma ta ina ka kashi to wannan shi ne wurin da yake da hatsari akwai wani da ya riƙe wani babban mukami a ƙasar nan sai mutane suna ta surutun baya taimakawa ba shi da kirki ba shi da wane ne kai ta jin maganganun mutane a kan shi sai na same shi na masa magana ni da shi darakti na ce ga irin maganganun da ake cewa ka riƙe mukami kaza ka riƙe mukami kaza baka mutane ba su amfana ba irin yaren da suke yi kenan sai ya dariya sai ya ce na farko ya ji daɗi da na mishi wannan tambaya darakti me na same shi ya ce wato wannan ka san mutanenmu da kake gani su abin da suke so ka je kai ta samu haramun kana raba musu ka je can mala'iku su ci ubanka ba ruwansu kuma shine halin da mutanen musu ke inda zaka je ka ebo kudi ko na menene ka zo ka raba musu to kai kai ne na Allah a wurin su irin munafunci yan arewa kenan sabanin yan kudu ma ba haka suke ba sai mu masu kare musulunci musulunci a baki amma a rayuwa kuma sai a hankali mu ne muke da addini mu muke cika masallatai mu muke kaza amma ko mu ne matsala ka zo masallacin ma a sace ma takalmi a je makabarta a yi satan waya handset a zo sallan gawa ana jama'a a kula da waya a sallan jana'iza ba kai wato mun samu matsala a lati Allah ya sauke to annabi ya ce za a tambaye mutum ta ina ya samu kuma wa fima anfaqahu ta ina ya kashi idan aka bincika aka cire su aka ga kaf halaka tara to ka tsallaki sai ya ce kuma ta ina ka kashi to idan kuma ka kashe ta hanyar sabon Allah nan ma kuma wani laifi ne kaga matsala guda biyu kenan in ka tsallake wannan to ka samu ka tsallake wancan na taimaka wa surarara ka kasa matsala mala'iku za su sharara maka mari yau Allah ya kiyaye yau na taimaka wa yan kaza na taimaka wa jami'a kuka jana wa ya taimaka jami'a ni kalmar madariya take bani amma bai taimaka masallaci ba bai taimaka islamiyya anguwan su ba dan za ku wani mutumin da ya dauki miliyan 50 waya ba jami'a miliyan 50 abun mamaki amma na san islamiyya a unguwar su wanda wallahi suna matse a takure ga wani gida a gefen islamiyya suke so su saya su fada da makarantar da yaran anguwan ne da matan aure ake karantarwa da ba da tarbiyya amma an mishi magana yafi sau 10 yana insha Allah za a yi kuma gaba ɗayan gidan miliyan 3 ne da wani abu irin gidan laka ne amma ya ɗau miliyan 50 ya ba ɗan jami'a kai ka san wannan shi kan ya samu matsala to irin rayuwar da masu kuɗin musu ke kenan shi mai kuɗi so yake waye a yi abin da ya ga dama shi yasa da wani a Kano kwanan nan yazo yi bukin birthday din shi ya kashe ko 2 billion ko nawa aka ci bukin birthday ba ta bayarin shi a dun Najeriya ba sai da ya dauko mawaki daga Lagos Davido an kashe wajen miliyan 700 wurin kawo shi kawai kware da gaske saboda kafin ka dauko shi na farko a dala ake biyan shi baya karban naira ka ji director wallahi a dala ake biyan shi da aka yi lissafin abin da aka kashe na dauko shi da kudin mai da za a bashi private jet yake hawa ba za ka siya masa ticket bane a shi jirgi kusukutun za a dauko mishi duk inda zai ci private jet ya kawo shi sannan ya zauna ya jira shi a airport to duk minti ɗaya kuma biya aiki in jirgi tsaya fakin din jirgi ba daidai ne da fakin din mota ba ka zo ka aje mota nan ta kwana ba ruwan kowa to shi jirgi ba haka bane ba baya sauka sai a airport to duk minti ɗaya kuma biya aiki duk jirgin da kai shi a airport biyan kuɗi yake to a dauko mishi private jet ya zo ya sauka kuma ya jira shi in zai kwana jirgin zai kwana sannan ya kara komawa shi ba za ka gaice shi ka sai masa ticket ba ya fi karfi wannan abu sai dai a dauko masa chatan jirgi ya zo shi kawai ya rike ma ya yi waka a wurin bikin birthday kuma musulmi gaba da baya ba Kano dan Kano to amma abin takeicin shine ba wai ni shi mutumin ma bai bani haushi ba kaman masu cewa wai kudin sa ne dan me za a zo ana cewa dan me yi wannan abu waɗannan sun fi kowa dabbanci kana yin magana sai a ce wai hasada ne ina ruwanka kudin shi ne abin da ya gara ma ba ka gane tabargazan da ke cikin wannan abu a karan kanshi da iyalan shi da ma al'umma gaba daya to sai gashi shi wanda ya kashe wannan 2 billion din wai a bukin birthday an nuno masallacin da ake ginawa na juma'a na unguwar da aka haife shi ko rufi har yanzu ba yi ba wallahi tallahi duk inda aka bani miliyan 10 sai an gama masallacin nan amma yana da wannan kudin da zai kashe a bukin birthday ga masallacin unguwar da aka haife shi wanda ɗayan unguwar su ne ke so su samu masallacin juma'a har yau ba a gama masallacin nan amma har ya fito ana hira da shi a BBC wai jama'a munafukai ne an sa masa ido in dai kashe kuɗi ne akan iyalai na yanzu ma na fara abin da ya faɗa kenan shine shugaban marasa kunya to Allah ya sauke akwai wanda ba su da kunya ko misƙala zarati to duk wanda zai wannan abu annabi ce za a tambaye shi idan ma kuɗin halal ya samu to ta ina ya kashe nan ma sai yayi bayani wallahi duk inda ka zo kashe kuɗi a bukin birthday wallahi mala'iku sun jirgi mutum kuma fa shi bukin birthday wato daga cikin rashin hankalin da musulmi suke da shi da suka aro abin daga wajen waɗanda ba su san addini ba shi faɗan adam abin da aka ce shi ne idan shekarunsa sun ƙare kuka ya kamata kana Allah ya rubuta ma shekara 70 a duniya sai ka zo kana bukin shekara 77 kana murna I'm 76 now saura ma shekara uku ka mutu man gane ko kun gane ba wannan murna zai yi dan Allah ko kuka zai a daidai lokacin da kake bukin birthday din mala'iku suna nan suna lissafi saura ma kwana kaza wallahi na san mutumin da isa multi billionaire a Najeriya sunan shi ne ba zan faɗa ba ran da ya bukin birthday din shi na shekara 60 wallahi bai kwana a duniya ba idan na faɗi sunan shi kowa ya san shi a nan ko da faɗa tun yawa mallam sun ce kara ba amma mallam Ibrahim ya so a faɗa wallahi ran da ya bukin cikan shekara 60 a duniya akwai wanda sun hira da shi har karfe 10 dare amma kafin sallan su ba ya rasu ya kwanta kawai shikenan ya tafi to zidan girman Allah idan ya san a ranar zai mutu zai wannan bukin yana murna cika shekara 60 a duniya kai da ka shekara 60 wani murna za ka yi wani misali da wasu malamai suke bugawa kamar kai ne ka so buhun shinkafa a gidanka ka dan kukuta da kyar ka so buhun shinkafar nan ka aji a ibi kwano daya a dafa ibi rabin kwano ana ta iba ya saura misali a ce saura kwano daya murna zaka yi daraja ba magana murna to suka ce haka masu bukin bande suke sai ka fito kana murna shinkafa na haka da saura kwano daya ba mai gidan da zai wannan abu to haka mai bukin bande yake shekaran shi sun kare zai shiga kabari kuma yana ta murna yana tafawa bai san cewa ya kamata ya kuka ne shirya ba shi sa duk abin da ba musulunci bane za ka ga shirme ne ko babu aya ba hadisi a hankali ma ka san ba daidai bane abu amma kaga an zo an kashe kuɗi miliyoyin kuɗaɗe ana bukin bande wallahi na san mutumin da musulmi ne a Amerika kalle yadda turawa suke daukan bande da muhimmanci ƴaƴanka ma in baka musu baka ma wani laifi ne dan a makaranta kowani yaro an san bande din shi sai an tambaya me iyayenka suka maka amma shi wallahi ƴaƴan sai an musu training na basu da wani abun ba ko da sun je makaranta aka tambaya za su ce an yi ko ba yi ba to shi sa yara tun suna kanana ya sa musu aqidan wannan abun ba musulunci bane ba kar ku yarda da shi to wannan wajibi ne akan kowa mu san irin wannan abu annabi alaihi salatu wassalam abu na karshe da ya fada yace wa an jismihi sannan kuma gangan jikin da Allah ya ba mutum fi ma abalahu yayin tsufar da wannan jiki Allah ya halice ka kana dan shekara 18 20 30 40 kana da karfi 50 60 duk Allah sai ya tambaya ya akai kai ka tsufa ka tsufa ne ta hanyar min da'a ko ka tsufa ta hanyar sharholiya duka sai mutun yayi wannan bayanin kamar yadda annabi faɗa sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun sai a ce kai bayani kuwa sara mana minti kadan ne bari mu abana insha Allah to wannan shine gaba ta karshe da annabi faɗa cikin hadisi yace wa an jismihi fi ma abla to cikin ɗan daƙiƙai abubuwan da muka tattauna ƴan uwa wannan sako ne gare ni da kuma ku gaba daya dan mu kara jin tsoron Allah subhanahu wataala mu kara makarkalewa Allah mu kara makarkalewa addinin Allah subhanahu wataala Ramadan watan Allah ne sauran watanni ma watannin Allah ne Allah ne shi kadai ne Allah da muka bauta a cikin Ramadan yana nan bayan Ramadan yana nan har illa masha Allah har abadan wanda ita kanta abadan in ma bata san kanta ba to malami suka ce duk wanda yake bautan Allah cikin Ramadan idan Ramadan ya wuce ya daina ya zanto kamar Allah Ramadan daban da Allah wajen Ramadan to mu dage da ibada ko bayan Ramadan ya wuce ya zanto kamar mun koyi tarbiya duk abin da ka koya karka daina shi gaba daya alal aqalla ya zama an ci gaba da aikatawa wannan shine zai sa lalle Ramadan din ya shiga jikin mu babban abin da muke fata shine Allah ta'ala ya karba mana dukkanin ibadun da muka gabatar a cikin wannan wata ya kuma karba mana waɗanda zamu gabatar a nan gaba ya sa mu gama da wannan duniya lafiya abin da muka karanta tsawon kwanaki har zuwa ƙarshen suratul Jumu'a da muka tsaya Allah ta'ala ya karba mana inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana zamu tashi a farkon suratul Al-Munafiqun wata shekara in Allah ba mu aran lokaci muna fata Allah ya zuna mana lokacin da rai da lafiya da imani Allah ya zauna da kasan mu lafiya sannan muna bada hakuri musamman wannan shekara ta zo da abubuwa da yawa yawa sabgogin suna yawa su fi karfin mutum shi yasa muna godiya na musamman ga na farko su yan committee na tafsiri gaba ɗayan su na mata din kenan su mata da suke kula da wannan tafsiri ina musu godiya kwarai Allah ya kara rayuwarsu albarka Allah ya saka musu da alkhairi da shi darakta na hizba na jihar Gombe da yake tare da mu anan kullum Allah ta'ala ya saka mishi da mafificin sakamako da kuma suka taimaka wajen waɗannan kwanakin suka yi ta kula da majalisin da shi malam Abubakar Sadiq da shi darakta na malam Musa Khalid da shi ma zo na kwana biyu duk muna godiya kwarai da gaske da dukkanin ƴan committee masallaci kama daga kan shi imam da ƴan board da ƴan media committee gaba daya kowa Allah ya tara mu a cikin wannan lada fatan mu shine Allah ta'ala ya karba mana sai kuma Allah kai mu wata shekara inda rai da lafiya wata kila kuma ya zanto akwai laccen da ake na bayan sallah ko darakta laccen goron sallah to za mu shawara da shi kafin mu tashi mu ga yaushe kamata a yi insha Allah zan amfani da wannan dama na kira shi dan ya gabatar da jawabai a madadin mu gaba daya sannan kuma ya rufe mana da addu'a sai a sallame kowa insha Allah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله